sai dalilin mar'atul muslima a darasin mu da ya gabata mun tike shafi na 276 zamu tashi a farkon shafi na 277 mas'ala ta biyar an ganshi mas'ala ta biyar al-halfu bis-salah rantsuwa da saki mutum yayin rantsuwa akan saki ya rantse da saki akan yin saki mana yayi saki da rantsuwa malai yace fi ba'dul mujtama'ati a wasan society wasu al'ummomi yukthiru al-halfu bit-talaqi wa ala asfajil asbab ana yawan rantsuwa da saki akan saki akan abin da bai kai ya kawo ba miji yace wallahi zan sake ki wallahi in kike kaza wallahi kaza zan saki ai ta rantsar ki malai yace wa mimma jarat bihi adatu ba'dinn nasi na daga cikin abin da wasu suka saba ya zama al'ada su la yaqbalu uzu matan illa idha halafa alayhi bis-salaqi aw bil harami shi baya karban uzuma uzuma shine duna mai muhimmanci da za a zo mai da shi wai sai mai abin ya zo mai yaran tsaye kuma da saki saboda wai muhimmanci saki sai ka ce mai wallahi in ba gaskiya nake ba matar ki shiga sabu misali to sai ya yadda to wannan ba daidai bane a wurin waɗansu mutane eh da rantsuwa suke yadda suna daga cikin abubuwan da ba a so a rantsuwa saki eh ba ki san ce talaq ba ai ba sake ba ne talaq ba shine saki ba ai ba sake ba ne sake shine wanda zai saka ce kyala matarsa misali sai ta harkokinta yadda ta ga dama ko ko sake ƴaƴansa ko sake akan dora abu da ya kamata ya kula da shi bai yi ba sai ka ce wa sake amma saki ina fata ana fahimta saki aure na sakin aure ake nufi sakin saki eh to ai shine dai sakin ake nufi na auren ake nufi Allah ya kyauta malan yace yace wala shakka anna al-halifa bis-talaqi aw al-harami ayman al-fasiq babu shakka rantsuwa akan saki ko wani abu na haramci cewa in ba kaza ba kaza ta haramta a gare ni misali yace to wannan duka rantsuwa ne lalatattu na fasikanci wanda bai dace ba faman kana halifan duk wanda ya zama zai yi rantsuwa fal yahlif billahi aw yasmut ya rantsa da Allah ko ya shiru wa min suwaril halaf bil talaqi daga cikin rantsuwa da sakin nan an ya qula ala talaqi aw ala talaqi yalzimuni aw ala al harami yace saki ya hau kaina cewa kamar yadda yake cewa muke akan ce matata ta saku ko na saki matata in kaza an fahimta in kaza ya faru ko in ba kaza bane an gane ko ko kaza haramun ne a kaina haramun ne a kaina an ƙara cin tuwo matukar in ban yi kaza ba misali nake ba ku eh wa yuridu bihi talaq kuma yana nufin saki a haka fa mata arada bi halafihi talaqa waqa alayhi ma arada duk lokacin da mutum yake nufin saki da rantsuwar da yayi to abin da yake nufin nan fa ya tabbata an gane ko idza hanasa fi yaminihi matukar ya warware wannan rantsuwar da yayi akanta an gane ko ka an ya kula kamar yace alayya talaqu ma af'alu shay'i fulani yace inna aikata kaza matata ta saku kamar irin wannan magana yace to abun kuma in har ya aikata abun to abun ya tabbata summa fa'ala wusan ne yazo ya aikata shi fi ma ba'da daga baya ya aikata abun aw alayya talaqu la af'alanna kaza yace wallahi in ban yi kaza ban sai na saki matata to in yazo bai yi abun nan ba fa to sai fakin nan ya tabbata wala yaf'al fa innahu kuma wa lam yaf'al kuma sai zama bai yi abun ba to fa innahu yaqa bihi ma allaqa alayhi abun nan da ya jingina sakin akan shi ya riga ya tabbata akai wannan abun farko ce kallo kaman kawai talaqul mu'allaq ne yazo da wata sura amma bai da wani bambanci kun fahimta mun yi talaqul mu'allaq a baya ko talibul talaq ba shine tabbata din da mun gama ba a jingina saki ga ce in ka fita bakacin auren ki in kika sake mun tuwo ba miya ko in kika sake yin farashin shinkafa ko in kika sake mun kaza ina fata ana fahimta in kika sake shikenan shikenan da ta sani ta yi rarrafe ta tsallaka ta rarrafe a misali ai sai ta yi rarrafe ko ta kaddai kace ai ba so ta yi ne ba na ce muku in dai an tsallake ka kai ba ka yi ba amma in ya zama dole ta yi mai kanta tsallaka ai tsallakawa shine kafa amma sai ta rarrafa da kafar ta sai ta tsallaka haka bata yi da kafa ba ko kotu aka ji alƙali ba zai ce saki bane saboda ba tsallakawa ta yi da kafa ba sai ta mutu wata shikenan bata saku ba ba saki eh mana haka malamai suka ce ko da ta zo sai ya zo ya warware in bai warware ba to yana nan wallahi ko bayan yau sai ne ta zo ta aikata sakin ya faru shi illar sake na ai sai ya manta ma yayi ko ita ta manta an mata wannan sharadin kuma ta zo sai kuma sakin ya faru sai ya warware in bai warware ba yana nan wallahi eh Allah ya kyauta malamai yake cewa lakin idza arada hatta zawjatahu ala fi'l shay'in amma idan yana so ya kwadaitar da matarsa ta aikata wani abu aw kafaha anhu ko kaffaha anhu ko yana so ya hana ta ta aikata misla an yaqula alayya talaq ma takhrijin al-yawm matakar kika fita yau din nan zan sake ki ko in sake na kanki ko zan sake ki aw ma takallimina ahliki ko kake kuskuranki magana da iyalanki ko iyayenki in kika yi musu magana yau din nan sai na sake ki walam yakun fi niyyatihi siwa zalika amma ya zama aniyar sababu wani abu in ba yana so ya hana ta ne ko ya kwadaitar da ita ba yana nufin sakin bane an gane ko malam yace fatal aqidu yaminan ila hana ta fiha kaffar yace sai ya zama to cewa ya kullu a matsayin rantsuwa ne ta yadda idan bai yi abun ba to sai yayi kaffara an gane ko yace to kaffara ta yaminin wallahu alam sai kaffara ta rantsuwa mana matukar kai rantsuwan kuma kai kana nufin ka hana ne to abinda za ka yi kafarar rantsuwa za ka yi kuma sakin bai faru ba dama ba shi kake nufi amma in dama can sakin kake nufi kuma aka aikata to saki ya tabbata ke Allah ya kyauta ba batun kafara Allah mu dukkan sarki ya shiryar da mu Allah ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah mu sarki ya yafe mana ya kuma sa mana a mizani gabaki da